بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود قدياس تبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمعنا سافيا سافير أسبر أشرين دهولو قوتا جماد الآخرة هجر منزو صلى الله عليه وسلم تنا شكالة دبو دادة دلي هولو دتلاتين دهولو wanda ya daidai da hudu ga watan biyar a shekara ta 2013. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan. Za mu tashi darasinmu na 32 yau a wannan littafi. Makon da ya gabata mun karanta abinda Malam Ibn Taymiyyah bayyana mana na cewa mutane dangane da lamarin da suke kudurta dangane da wasu mutane waɗanda ake gani waliyai ne sun kasu kashi uku, farafani wa wasat. Shi muka yi wancan mako ko indai ba kun manta ba insha Allah. Ya kawo mana kuma maganar me ake nufi da muhaddath dangane da abin da ya shafi Umar radiyallahu ta'ala an, akan nan kuma muke ba mu kare ba. Za mu tashi inda ke cewa warawa at-Tirmidhi ko na'am to yace warawa at-Tirmidhi wa ghayruhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Abu Isa Muhammad ibn Sawira at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya ruwaito shi wa ghayruhu da waninsa an an-nabiy daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala yace law lam yakun نعم إذا لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر شو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي دابا أتولو نزوا غريكوا با دا أن أيكمك عمر معناه دابانيني النبي كبا دا عمر شيء زي زما نجي منزوا صلى الله عليه وسلم ديك وانا حديثي نيد ضعيفي بإنجان تبا النبي صلى الله عليه وسلم بتبتة ويافت وانا مجنا با أما دينا شين abubuwan da aka rawaito saboda a cikin isnadin akwai wani mutum mubham wanda ma ba a san shi ba. Ibnu Adin ya fito da wannan hadisi fil kamil juz'i na 3 shafi 155 kamar da yake a wurinku, wa fi isnadihi akwai kuma wani Rashidin Ibnu Sa'ad wa huwa da'if, sunansa kenan Rashidin Ibnu Sa'ad, shi kuma da'ifi ne a gun malaman hadisi. Wa qad taqallaba alayhi matnu hadha al hadith wa inna ma huwa, kuma hadithin ma ya juye masa ya kawo shi ba yadda yake ba, yace asalin yadda hadithin yake law kana ba'di nabiyyun lakana umar, yawa ba wai cewa da ba aiko nugunku ba da an aiko Umar, a yadda yake shine da akwai annabi bayana to da Umar ne. Abinda ya faɗa kenan ko a yadda lafazin yake shi ma kuma na Tirmidhi din ma'ana haka yake, amma shi ma ba ingantacce bane. Mun fahimci wannan? Yawa to sai kuma yace wa fi hadithin akhar, a wani hadithin daban. Kun ga fa'idar ƴan uwa musulmi a riƙa sanin hadisai sun inganta ko ba su inganta ba. Kana gina hukunci ne dama akan hadisi ka ce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, idan ya tsira a gun malaman hadisi sun yadda cewa wannan hadisi ingantacce ne. Wasu ba su san wannan harkar ta hadisi a ce ingantacce ko ba ingantacce ba. Yana da kyau lalle kullum a riƙa faɗakar da mutane ana karɓar hadisi ne a yi aiki da shi, idan malaman hadisi sun yadda da hadisin cewa karɓaɓɓe ne ingantacce ne. Me ake nufi da ingantacce? Kasancewar a isnadinsa da mataninsa, in an ce isnadi ana nufin silsilar hanyar karɓo shi, jerin gwanan malaman da suka karɓo hadisin tun daga wanda ya rubuta shi a littafi ɗaf 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 har zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi mai littafi kamar yanzu wannan wanda ya rawaito wannan hadisi wa aka ce mana at-Tirmidhi, ka tafi sunan at-Tirmidhi yana nan a rubuce yanzu akwai shi. Idan ka samu littafin sai ka koma gare shi sai ka duba wannan hadisi sai ka ga malam Tirmidhi dama duk abin da aka gani a ciki shi ya rawaito a wannan littafin, to sai ka ga shi kuma daga gunwa ya rawaito, tunda dai shi Tirmidhi bai haɗu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi Tirmidhi ya rasu shekara 279, shekara 279 ma'ana bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ko bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yawwa to da ya ruwaito wannan hadisi wa ya gaya masa? zai faɗi malamin sa ne zai ce haddathani wani wani ne ya bani labari ya faɗi malamin sa wanda ya haɗu da shi shi da shi shi kuma malamin nasa ya faɗi nasa malamin ko ya amfani da haddathani ko ya ce sami'tu ko ya ce an waɗannan hanyoyi kuma ko wannan lafuzza a gun malamai ko wanne da darajarsa ba wai ɗaya suke ba haka wanda bai san harkar ba ba zai fahimta ba yawwa to sai ce wani ya gaya mini wani ya gaya masa wani shi ma ya gaya masa har zuwa inda sahabi zai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ko makamancin wannan ko an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wannan duk akwai daga sahabi ma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya faɗi wannan sai a zo kuma a bi layin waɗannan malamai shi malamin Tirmidhi waye tukuna sai a duba malamin sa shine wane dan wane dan wane eh an san shi malami ne mai karatu yana da kaza yana da kaza yana da kunya ta hadda yana da kokari kuma sannan ba shi da wata bid'a da za a tuhume shi kuma adali ne to sai a ce wannan agun malamai sai a ce thiqa ne in ka ji an ce thiqa amintaccen da ya cancanci a iya karbar hadisin sa to sai a wuce shi shi ma malamin sa shi kuma ya matsayin sa shi ma malamin sa ya matsayin sa har sai an je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har sai an je kan sahabin a ce eh to waɗannan dukan su ga su amintattu ne mun fahimci abu da haka ba da ka ake cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba malamai zama suke su aiki mai fadi kuma mai girma akwai littafai da aka rubuta akan wannan kullun dai irin wannan munasaba ta zo ana fadin wannan don haka mutum ya san cewa ba a gina hukunci da hadisin da malamai suka ce masa da'ifi ba wai hadisin annabin ne da'ifi ba kamar da wasu suke cewa to ai hadisi da'ifin ma ai yafi maganarka a'a ba haka ake nufi ba wai da an yadda annabi ya faɗi maganar sallallahu alaihi wasallama ba wanda isai mace da'ifi ba wanda isai ce wannan maganar da'ifiya ce amma zancen da ake shi ne ba a yadda annabin ya faɗa ba hanyar masu ba da labarin ana tuhumar wani ya faɗi ba daidai ba mun gane abu yawwa wannan shine don haka ashe kenan kada ka dauki hadisi ka dora hukunci akan sa idan malamai ba su hukuncin cewa ingantacce bane kuma maganar inganci mas'ala ce ta ijtihadi malamai suna yin ijtihadi wannan yace a gani na kaza a gani na kaza kuma har ai sabani hadisi ɗaya wani ya inganta shi wani ya raunana shi amma duka masu magana a filin ba kowa da kowa bane iya malaman da suka san wannan harka ne yace wa fi hadithin akhar a wani hadithin daban yazo da lafazin annallaha daraba alhaqa ala lisani umara wa qalbihi cewa Allah ya buga gaskiya akan harshen Umar da zuciyarsa ma'ana kallama zai faɗi magana sai kaga cewa ta zo ta tabbata haka take to wannan hadithin shi kuma malami sun ce sahihi ne shi ma Tirmidhi din ne ya rawaito shi hadithi na 3682 kuma mana Albani a cikin sahihi Tirmidhi aikin da yawa littafan nan na sunan ya ware wannan sahihi wannan da'ifi gurgurdan ijtihadin da yayi ya ce wannan hadithin sahihi ne cewa Allah madaukaki ya buga gaskiya akan harshen Umar yana fadin ta sannan kuma ya buga gaskiya akan zuciyar Umar radiyallahu ta'ala anhu wa fihi a cikin sa akwai wani akwai lafazin cewa law kana nabiyyun ba'di la kana Umar ya kawo wancan hadisin da ya juya wato ya zama taqallaba da aka bamu labari ya juye akan Rushdin ibn Sa'd ko to wannan hadisin har yanzu yana nan wato shi ma ta fuskar sa shi kuma hukuncin sa hasan ne yawwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana nabiyyun ba'di da a bayana akwai annabi la kana Umar to da ya zama Umar ne Umar radiyallahu ta'ala an wannan hadisi kamar da na ambata mana shi ma Tirmidhi ya rawaito shi haka da Al-Hakim An-Nisaburi a cikin littafin sa Al-Mustadrak hadisi na 4495 kuma Malam Albani ya ce hadisin hasan ne hadisi hasan darajar sa bata kai hadisi sahihi ba amma kuma yustadallu bihi ana hujja da shi shi ba dha'ifi bane ma'ana za a iya amfani da shi yawwa don haka kenan ashe wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta cewa da a ce a bayana akwai annabi to da zai zama Umar ne yace wa kana Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yaqul Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cewa ma kunna nub'idu bamu kasance muna nesanta anna sakinata tantiqu ala lisani Umar cewa sakina tana magana bisa harshen Umar radiyallahu ta'ala anhu malam Salih Ali Sheikh ya fassara mana sakina nan yace as-sakinatu gashin nan ba ta hudu a ƙasa ko yace as-sakinatu ismun lima yuskanu ilayhi min al-aqwali wal i'tiqadati wal a'mal in an ce sakina din nan suna ne na abinda zuciya take nutsuwa zuwa gare shi na daga maganganu na baki da i'tiqadin zuciya da kuma ayyukan gabubba wa yuskanu ilayhi ana nutsuwa zuwa gare shi ne li annahu al-haqq saboda shine gaskiya shine ake nufi da as-sakina kama qala jalla wa ala fil i'tiqadat kamar da Allah madauki dangane da abubuwan qudul cewa a zuciya yana ce mana huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ko Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya saukar da as-sakina wannan abu da ake nutsuwa zuwa gare shi a gamsu da shi a yadda da shi daga i'tiqadat fi qulubil mu'minina yasa shi a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma'a imanihim dan su kare imani akan imaninsu wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da malami suka akan me ake nufi da as-sakina cewa abinda ake nufi shine ma yuskanu ilai min al-aqwali wa al-i'tiqadati wal a'mal wasu malaman sun ce a as-sakina mala'ika ne wani daga cikin nau'in mala'iku ne da Allah subhanahu ta'ala ke sa ilhami ta hanyarsa ya sa wa mutum ya kimsa masa wata magana ya ji ta a zuciyarsa ba tare da cewa wahayi ne aka yi masa ba ya ji dai a jikinsa ko ya ji ana gaya masa wata magana kamar yadda zai ƙara mana bayani nan gaba a ta yadda Umar radiyallahu ta'ala anhu yake ji din wannan dai kauli ne ba da yawa daga cikin malamai suka faɗe shi ba shi yasa nan kuka bai kawo shi ba yau abin da yafi dai kamar da ya ambata a nan ismun lima yuskanu ilaihi duk da lafazin yana buƙatar ta'arifi shar'i kasancewar ya zo a cikin Qur'ani gashi nan wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ya zo kuma a cikin suratul baqara a cikin dangane da kissar tabut dan annabi daud fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almalaika kaga idan malaika ne ba za a sa a cikin tabut ba mun fahimci wannan yau akwai maganganu dai da yawa akan wannan agun yahudawa suna amfani da wannan lafazi as-sakina haka suke cewa ko su shekina da yake dama sinun a wurin su shinun take suke magana da ita suna cewa in an ce as-sakina ma'anarta shine al-hadratil ilahiyya wai kamar yadda za a ce mala'ika zo mutum su a gunsu zuwan Allah gun annabi shine shi nufi da hadratu as-sakinatu Allah subhanahu wa ta'ala kun ga ashe akwai cakudi sosai a wannan harkar da haka mu dauki wannan da malam Salih Ali Sheikh ambata mana mu bar shi haka yake cewa qawluhu liyazdadu imanan dalla ala anna as-sakinata faɗinsa da yake cewa dan su ƙara imani din nan shi ya nuna mana cewa sakina din nan hasala biha ziyadatu imanin lahu cewa ta hanyar wannan sakinar an samu ƙarin imani ga su sahabbai fahiya nau'u i'tiqadin wani nau'i ne na i'tiqadi nataja an at-tumanina wanda ya haifu ta hanyar wato nutsuwa warraha da kwanciyar hankali in mutum yana da nutsuwa da kwanciyar hankali yakan samu tunanin wani abu ya zo masa Allah madaukaki ya ƙara masa natsuwar abin da ya yadda da shi na imani to wannan shine sakina yace kadhalika ma yuskanu ilayhi min al-haqqi fil aqwali yuqalu sakina haka nan abinda ake gamsuwa a nutsu a karkata zuwa yadda da shi na daga wato maganganu da kuma i'tiqadat yuqalu sakina ana ce masa sakina wa ma yuskanu ilayhi min al-a'mal hakanan abinda ake nutsuwa gare shi na ayyuka kun ga duk an faɗi nau'i uku ko da i'tiqadat abubuwan aqidu da maganganun baki da kuma ayyukan gabubba duk akwai wannan sakina a cikin su qawluhu faɗin sa sai ce sakinatun tantiqu kaga ni wata nutsuwa tana furuci yace hadhihi sakinatun qawliya akwai kuma sakinatun i'tiqadiyya akwai kuma sakinatun me amaliya mun fahimci abu insha Allah tayyib mu koma sama wannan maganar tawaye muke karantawa ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shine yake cewa mun kasance ba ma nesanta me ma'ana ba ma nesantawa ma'ana muna yadda da kuma yaddar tamu kusa take da zuciyar mu ba ma wato nesanta kasancewar Umar radiyallahu ta'ala anhu as-sakina tantiqu ala lisani, cewa natsuwa irin wannan da muke magana tana furuci a harshen Umar radiyallahu ta'ala anhu. In ya bude bakin sa zai magana, to yana magana ne ta hikima ta irin wannan wato ƙarin imani din. Yace sabata hadha anhu, wannan ya tabbata daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an min riwayat ash-Sha'bi, daga riwayan ash-Sha'bi. Ash-Sha'bi shine Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi, daga cikin tabi'ai, ya ruwaci hadisai da yawa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma wannan lafazin daga Aliyu Hassan ne darajar isnadin sa, ma'ana za a yi hujja da shi. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad shi ya fidda shi a Zawaid. Haka nan wa fada'il sahaba, a cikin fada'il sahaba, a cikin Zawaid. An ce Zawaid ana nufin riwayoyin da ɗansa Abdullahi ya ƙara ya ruwaito ta hanyarsa, wanda da asalin baya cikin abinda Ahmad ya ruwaito a Musnad, amma dai ta hanyar baban ya ruwaito, don haka yana nan dai a cikin Musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yace wa qala ibn Umar, har yanzu Abdullahi ibn Umar yana cewa ما كان عمر يقول في شيء اني لا اراه كذا الا كان كما يقول. عبد الله دان عمر ne yake cewa dangane da babansa Umar dan Khattabi bai taba fadin wata magana ba, yace ina ganin ta kamar ko a gani na kaza ce, sai face ta zama kaza din kamar yadda ya ambata. Mun gane wannan, yawa shi ma wannan malami yake cewa muna a ƙasa, yace wa hadha min al muwafaqat, wannan yana daga cikin a dacewa da Allah madaukaki ya kambewa Umar a cikin rayuwarsa. Rafa yace wafaqa hukmu Umara hukma ar-rabbi jalla wa ala fi mawadi'a fil qur'ani, hukunce na Umar radiyallahu ta'ala anhu sun dace da hukuncin Allah a wurare da yawa a qur'ani. Umar zai ce da ma an yi kaza, ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah annabi ko sallallahu alaihi wasallama sai ya karba Allah ya saukar da aya akan abu, sai ta dace da ra'ayin Umar ibn Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. An yi wannan da yawa, an yi wasu kuma halayen da ya ba da shawarar ko ya faɗi ra'ayin ya zama ba haka ba, duk wannan akwai, dan Allah zai tabbatar da cewa dan adam ba ma'asumi bane. Yawa, akwai lokacin da zai wannan, akwai lokacin da zai wannan, zamu zo duk muji malam Ibn Taymiyya ya gaya mana. Shi da yake cewa wa an Qais ibn Tariq, daga Qais dan Tariq, qala, yana cewa kunna natahaddathu, mun kasance muna zance. Wannan riwayoyin akwai su a cikin littafin da yawa. Al-Imam Al-Ajurri Muhammad ibn Hussein Al-Ajurri a cikin littafin sa Ash-Shari'a da ya rawaito waɗannan riwayoyin nan, malamin bai kawo su ba anan, kuma da asanid yadda dai suke a hanyar Tirmidhi din, haka suke anan. Wasu ingantattu na farkon ne ya ambata mana cewa bai inganta ba, magana dai dangane da Umar radiyallahu ta'ala anhu cewa zai faɗi wani ra'ayi kuma Allah ya saukar da aya a Qur'ani ya tabbatar da ra'ayin da Umar ya faɗa. Wannan akwai shi da yawa, mashhuri ne cikin littafin hadisai, malamai sun rawaito shi da yawa, kuma ingantacce. Qais ibn Tariq yana cewa kunna natahaddathu anna Umara, mun kasance muna zance tsakaninmu muna cewa lalle Umar yantiqu ala lisanihi malakun, cewa wani mala'ika yana magana akan harshensa. Wannan riwaya tana cikin riwayoyin da masu cewa sakina ana nufin mala'ika suke amfani da ita. Mun fahimci abin? Yawo, cewa mala'ika na magana akan harshen Umar radiyallahu ta'ala anhu, yana son ya faɗi wani abu sai Allah ya sa masa gamdakatar, sai ya faɗi abin da yake shine daidai, mala'ika ya kimsa masa. Wannan shi ma hadisi ne sahihun, al-Imam Ahmad ya fidda shi a cikin Musnad ɗinsa a cikin littafin fada'il sahaba. Wannan kenan. Yace wa kana Umaru yaqulu, Umar har yanzu yana cewa iqtaribu min afwahil muti'in, ku kusanci bakin masu da'a, ku rika jin me za su rika faɗa. In mutum mai da'a ne, mai alaka ne mai kyau tsakaninsa da Ubangiji, to ku kusanci bakin su, za ku rika jin hikimomi suna fita, shine abin da ke nufi. Yawwa, wasma'u minhum, kuma ku saurari magana daga gunsu, ma'ana wasma'u minhum ma yaqulun, ku rika jin abin da masu ibadan nan suke faɗi. Fa innahu tatajalla lahum umurun sadiqa, domin kuwa wasu lamura masu gaskiya na gaskiya sukan bayyana a harshen waɗannan mutane. Nan bai bayyana mana darajar wannan asar ba, ya dace kuma da a ce an bayyana shi. Na binciko mana shi insha Allah daga baya, ya me hukuncin wannan asar daga malamai, shin ya tabbata Umar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wannan ko kuwa? Ban samu lokacin da na binciko mana shi ba, amma za mu zo koda darasin gaba in ya inganta insha Allah za mu ji. Yace wa hadhihi al-umuru as-sadiqatu, wannan al'amura waɗanda suke na gaskiya da sukan fito daga bakin masu da'a, allati akhbara biha Umar ibn Khattab, wanda Umar al-Khattab ya bada labari annaha tatajalla lil-muti'ina, cewa tana bayyana a bakin masu da'a. Yace hiya al-umuru allati yakshifuha Allahu azza wa jalla lahum, sune al'amuran da Allah madaukaki yakan yaye musu su, yayewa ma'ana a sa musu ilhami. Lafazin kashfun nan mun yi magana a kansa a baya, ban sani ba ko a cikin ku akwai wanda zai tuno me yake nufi da kashfu. Kun ga ba ku riƙe waɗannan abubuwan a kansu ne fa, su faye da muke magana a kai, kuma da za ka fahimci abin da za ka yi raddin abin da suka kawo wanda ba daidai ba, to akan irin wannan lafuzan suka kafa abubuwansu. Sun baka fahimce shi da fuskar da suka zama ba daidai ba, to akwai kana da sauran abu, baka fahimci abin da ake so a bayyana na gaskiya ba. Mun yi bayanin a baya kashfin nan istilahi ne. Mun ce istilahi ana nufin me? Kalma ce ta yaran sufaye suka fi amfani da shi. Su abunsu suna nufin Allah ya yaye wa mutum wani abu na gaibi, su haka suke so a ce. Allah ya buɗe wani gaibi an ɗan san masa, haka za ka ji suna cewa ai malam wani an san masa, an ɗan ƴan masa, an ɗan buɗe masa shi ma wani abu daga cikin halalar ilahiyya ta zo masa. Ko ba ku ji wani lafuzin suna faɗi? Yawwa, wani ya kamata ku riƙa faɗa. Ibn Taymiyya kasancewar ya rayu a lokacin da waɗannan abubuwa suke kan ganiyarsu, ma'ana ana hulɗa da su, ana amfani da su, shi yasa ya yi amfani da su a cikin littafinsa. Shi yasa wasu malaman suka ba su a ma'anar Ibn Taymiyya kamar yadda ya bayyana, sun ba shi ma'anoni masu kyau. Akwai wannan maganar mukashafat, amma ba mukashafa ce ta gaibi ba. Allah maɗaukaki ya kimsa wa mutum ilhami. Ana cewa mukashafa, mukhataba da muhadatha, ma'ana Allah maɗaukaki ya sa mutum yana zaune yana tunanin wani abu, ya ji ya fahimci wata matsala, ko ya ji wani ilimi da bai ji shi ba, sai ya ji kamar ana gaya masa a zuciyarsa. Wannan abun yana faruwa. Za ka ga mai taɓin hankali ma yakan yi irin wannan, sai ku ga yana faɗin maganganu wasu aljanu ne suke gaya masa. Haka ne ko ba haka ba ne? Wannan waƙi ne ba mai inkarinsa. Yawwa, to haka natsatsai ma mai hankali wanda ba mahaukaci ba, idan Allah maɗaukaki ya ba shi dacewa, sai ga maganganunsa ba ka jin batsa a harshensa, ba ka jin maganganu marasa kyau, sai maganganu na hikima waɗanda suke gaskiya ne, ko da ba a kira su wahayi ba. Mun fahimci abin? Yawwa, sunansa wa ana a cikin lissafin da malamai suke ana kiransa wahayin ilhama, amma wahayi ne ba ta hanyar aiko mala'ika ba. Wahayin kuwa da za a aiko na mala'ika shi ne wanda ake karɓar shari'a ta hanyarsa. Mun gane? Tunanin wani shi kaɗai ya zo ya ce mana aikwai haji a jikinsa, ana ce masa kaza, wannan shi zai ji abu a jikinsa, in mai amfani ne ya yi amfani, amfaninsa shi ne mai a gwada shi da gaskiya. In ya dace da abin da yake cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to gaskiya ne, ya aiki da abinsa. Mun gane? Amma ba zai ɗora kowa a kai cewa to gashi wani sabon ilimi fa da Allah ya bani, don haka yanzu ku zo mu yi aiki da shi. Musamman ma a ce ya saba wa abin da Allah maɗauki ya zo da shi. Wani abun ya kamata kowa ya fahimci wannan ka'idojin. Yau ba inkarin samuwar wahayin ilhama ake ba, amma kuma ba komai mutum zai zo ya ce ya yi da'awar an gaya masa ba, sai an auna shi da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gane ko? Yawwa, don haka waɗannan ya ce hiyal umuru allati yakshifuha Allahu azza wa jalla lahu faqad thabata, ya tabbata anna li awliya'illahi mukhatabatin, cewa waliyan Allah suna da mukhatabat wa mukashafat, da kuma wannan mukashafa ma'ana buɗewa a sa musu wani abu, a kimsa musu shi a cikin zukatansu. To malam Salih Ali Sheikh hudu ba ƙasa lamba ta ɗaya ya ce wa qasada bil mukhatabati, abinda yake nufi da wannan mukhatabat, me ma ake nufi da mukhataba ne tukuna a larabci? ana nufin magana in an ce khitab shine wannan yi magana wannan ma ya mai da amsa shine mukhataba a babin mufa'ala yawa ce khatabahu fulanun bi hadithin wane ya yi masa magana da wani zance to an ce mukashafa kuma yayewa a bude wani abu asa wani ilimi asa wa mutum a cikin zuciyarsa wani shi ake nufi mun gane to shine nan malami yake so ya bani bayani malam salih al-sheikh yake cewa abinda yake nufi bil mukhatabat laysatil mukhatabatu allati yukhatibu biha ar-rabb ibadahu aw tukhatibu biha al-mala'ikatu al-ibad wannan ba ana nufin maganganun da Allah yakan yi wa bayinsa ba ko mala'iku si wa bayinsa nan bayinsa yana nufin annabawa a aiko mala'ika ya gaya wa mutum kaza yace li anna hadha lil anbiya'i domin wannan ta annabawa ce Allah ya maka magana ba haka ake nufi wannan ba ita ce wancan mukashafa da mukhataba ba mun gane yawa in aka ce ta annabawa to ita ce wanda Allah ne yake musu magana shi da su ko a turo mala'ika ya zo ya gaya musu sako daga Allah mun fahimci wannan yace wa inna ma yuqsadu bil mukhatabati al ilhamul qawli shine kamar yadda ga mana abinda ake nufi da mukhataban nan shine ilhami na magana alladhi yuhissu bihi alwali almuhaddath fi nafsihi wanda shi waliyin da ake bai wa labarin sai ya ji abu a jikinsa ji a jiki ko daban da kaji mala'ika ya gaya maka kaza ko kaji Allah madaukaki subhanahu wataala ya maka magana wannan sai annabawa wannan ko wani abu ne mutum zai ji a jikinsa wani sabon ilimi fa yuhissu annahu yukhatabu bi shay'in sai ya ji a jikinsa kamar an yi masa wata magana ba wai lalle sauci zai ji ba a zuci zai ji wani abu ana gaya masa abu kaza ko kamar kaza yake wa anna kalaman yuqalu lahu ga wata magana ana gaya masa fi udhunihi a cikin kunnansa aw fi qalbihi ko a zuciyarsa yace wa hadha naw'un min al-ilhami lahu wannan nau'i ne na wato ilhami qad yakunu bi wasitati al-malaki alladhi yulazimuhu ko ya zama ta hanyar mala'ikan da yake tare da shi da'iman ba mala'ika jibrilu ba mala'ikan da yake tare da kowane dan adam a koyaushe ya kimsa masa wani abu ya ji shi ai kuna fahimtar da bambanci tsakanin wancan da wannan yawa in aka ce Allah ya magana da mutum direct shi da shi wahayi ke ko ya turo masa mala'ika shi ma wahayi ne ta hanyar annabi amma mala'ikan da Allah ya sa mai tsare dan adam yana tare da shi sai ya cusa masa wani abu sai mutum ya ji ya fahimci wani abu a jikinsa sai ji kamar an masa magana ko da ba sauti ya ji ba to ne shi haka ake yin ilhami mun fahimci abu yawa kamar kana karatu kamar yake ba misali kana karatu ka rasa yadda zaka fahimci wata kalma yadda zaka fahimci wani lafazi kai Allah madaukaki ya kimsa ma sai ka ji ka fahimta zaka ji ai da baka sani ba ko kana sani kuma sai ka ji wata kai wata murna ka ji wani farin ciki kai alhamdulillah na gano wannan abu ana samu wannan ko ba a samu ilhami ne Allah madaukaki ne ya fahimtar da kai wannan abu shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullah akwai addu'a da yake in yana karatu in matsala ta rikice masa ya karanta bai gane ba ya kudu ba manyan malamai irin waɗanta ya karanta abu yana ta tunanin yaya matsala kaza take shine sai addu'a yana cewa ya mufahima Sulaimana fahimni ya Allah wanda ya fahimtar da annabi Sulaiman ba Allah madaki ya gaya mana fahamna ha Sulaiman ba sai muka fahimtar da Sulaiman wannan matsala yawa yace ya muallima Ibrahim allimni ya mai ilmantar da annabi Ibrahim ni ma ilmantar da ni yaye mun wannan abun in fahimce shi sai ya samu Allah madaukaki ko yana cikin karatun nan sai ya fahimci wannan matsalar sai ya ce eh ka abu kaza ne ya kamata ya kaza abu kaza to wannan duk sunansa me ilhami ne ba wahayi ne da Allah ke wa bayinsa ta hanyar wato a kawo musu wata shari'a ba mun gane abin da ke cikin shari'ar zaka fahimta in ko mutum ya zo da wani abu daban to sai a auna shi a duba ya dace da shari'a ko bai dace kun ga irin wannan lunguna ne a cikin musulunci ko waɗanda wanda ke da wani abu mummuna a zuciyarsa zai iya amfani da su ya dora lamarinsa a kai ya ce ai mu ma abin da muke yi to ta hanyar haka muka samu kun fahimci abin kasancewar malamai sun yarda da wannan tsarin to idan mutum yana so ya shigo da nasa abin shi ma sai ya zo ce to ai gashi an yi kaza abin kuma ba haka yake ba duk da abubuwan da za ka ga wasu ma suna yi sun wuce wannan zancen yawa wani zai ce ne ai shi annabi ya gani ba a mafarki ba
ba a mafarki ba ya qazatan la manaman ko ya gaya masa abu kaza ya gaya masa abu kaza ya gaya masa abu ko kuma yace ai mala'ika ne ma yazo masa da abu kaza a rubuce to kaga fa abin da mala'ika zai zo da shi a rubuce gaskiya ne to dole kuma ya dace da qur'anin da Allah madaukake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai dace ba ko to wannan mai labarin shi ya ƙarya mun fahimci abin yawa ba za a zo da abin da za a ce ya fi qur'ani yayi kaza kuma sannan a ce duk mai qur'anin shine ya aiko shi ba yawa labari ne na wanda ya kirkiro labarin ya faɗa ƙaryarsa ce ba daga Allah take ba ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yake ba da fatan mun gane to shine sai yake cewa alladhi yulazimuhu wa qad yakunu biwasitati malakin akhar zai iya zama ma ta hanyar wani mala'ikan daban ba iya wanda yake tare da shi din ba ba kuma jibrilu ba yace almuhimmu annahu laysa wahyan ilayhi abin da yake da muhimmanci da nake so ka gane kai mai karatu shine ba wahayi bane wala mukashafatun qawliya min ar-rabb jalla wa ala ba kuma mukashafa ce ta magana da Allah yayi magana da shi daga Allah kama yaz'umu sufiya kama yadda sufaye suke riyawa ba yau ba Allah ne ke mutum magana ya ji cewa yau Allah ya ce min kaza ba su ka san haka suke cewa Allah ne ya ce musu kaza sai mutum ya zo ya kawo irin wannan abubuwan kuma galibi zaka same shi a gun kiristoci ko ba ku taba ji ba a yanzun nan zamanin yanzu kawai wani malamin fada sai ya ce maka to banni zan tattauna yau da Allah abinda ya gaya min kuma zan gaya ma shi yasa zaka ji su lafazin da ake cewa prophet akusan kalmar turanci da ake fassara annabi da ita ko yau wani fassarar kuskure ce ko in ce ana dai karɓarta haka a faɗa kawai amma in ka fassara ma'anonin kowanne guda biyu daban annabi lafazin annabi daga nubuwa ne nubuwa istiqaqinsa daga abubuwa biyu ne ko dai ya zama daga masdarin naba naba shine me labari yawwa daga anba'ahu nabba'ahu ya bashi labari saboda me shi annabi labari ake bashi mun gane ko kuma annubuwa minan nabuwa nabuwa shine abinda irtafa'a martafa'a minal ardi duk abinda ya dago sama daga ƙasa ana ce masa nabuwa mun fahimci abin saboda annabi madaukaki ne Allah ya daukaka shi ya bashi labari kun gane wannan lafazin prophet kuwa daga lafazin a yaren girk da suka dauko suka fassara kalmar prophet in aka ce prophet ana nufin duk mutumin da yake magana a madadin wani shine ake nufi da prophet kun fahimci zancen duk wanda zai zo ya magana a madadin wani a lafazin greek da turanci shi suke nufi da prophet kaga kenan ashe ba lalle ya zama annabi ma'anarsa ɗaya da prophet ba kun fahimci zancen yawwa prophet a gunsu su shi yasa zaka ji kowanne malamin kirista zai iya ce ma I'm a prophet of God ko ba ka bane shi annabi shi prophet ne na Allah yana magana ne nan yanzu a madadin Allah in ya gaya maka magana to kamar Allah ne ya gaya maka saboda shi din ya tattauna da Allah Allah ya ce masa kaza ya zo ya gaya muku suke ta share karerai su gaya mutane sai mutum ya ce maka ai an gafarta ma zunubanka je ka ba komai ka je ka zama yau born again sabon kamar yau aka sake haihuwarka duk abin da ya wuce a baya har haƙƙin mutane duk jika an yafe ma saboda kawai ka je ka yi confession a kun san wannan ƙa'idojin dai da aƙidun da suke ko akwai akwati ko wani ɗaki da fada yake da shi da idan mutum zunubinsa ya yi yawa sai ya je gun fadan ba zai gan shi ba shi sai ya koya ya sa wani abin da labule tsakaninsu ta wata 'yar window sai ya magana ya rufe idansa ni ne ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ya lissafa laifuffukansa duk zunuban da ya yi sai ya faɗa to shi kuma fadan sai ya ce masa to shi kenan daga yau kar ka sake daga yau an yafe maka jeka shi kuma sai ya dawo yana itiƙadin cewa prophet ne ya gaya masa an yafe masa sai ya ɗora wasu laifuffukan waɗancan ya zama sabon abin nan sabon shafi zai buɗe a rayuwarsa to wannan tatsuniyar ba addinin musulunci take ba kuma fi abu yawa to amma in aka yadda da irin waɗannan tatsuniyoyin wani ma ya zo ya ce mala'ika ya gaya masa wani ma ya zo ya ce a'a yayi mafarki ko kuma yace shi jiya yaga annabi da rana a unguwa kaza sun hadu yaga ya masa kuru-kuru akan titi sun zauna a wuri kaza yaga ya masa mun san makareci ne na fatan kun fahimci wannan yawa amma ilhama ba a musunta ilhama akwai ta fahimta ce Allah zai kimsawa bawa sai ya ji ya fahimci abu wanda da dazu zaman da yayi bai fahimta ba amma ba zai tashi daga wurin ba sai ya ji fahimta kaga ba wani malami ne yazo ga ya masa ba ko ba haka bane ballantana a ce ilimi yayi Allah ne ya so ya ilmantar da shi kamar yadda dama duk ilimin da kai Allah ne baka sawa'un da wasitar wani ko kuma haka kaji ka fahimce shi abubuwa da yawa daga cikin mu kowa zai ji ya san lokacin da bai san wani abu ba kuma bai san cewa a wata makaranta an koya masa shi ba haka ne ko ba haka bane yaro yanzu da yake ake haihuwarsa daga ran da aka haifi jariri ana haihuwarsa yanzu nan ana gyara kan mama aka dora shi akai ya iya tsotsa ko akwai wani malami da aka zauna a gaba ko wani mala'ika ya zauna ya ce to in ka kama kan nonon nan akwai wani abu sunansa tsotsa shi zaka yi sai ka jawo kaza sai ka jawo ba wanda yake koya mutum wannan wannan duka menene ilmantarwa ce daga Allah subhanahu wataala don haka ilmantarwa Allah ya fahimtar da kai wani abu akwai ka'idar ita ce kada a fahimtar da kai abin da ya sabawa abin da Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan yau don haka akwai ka'idoji ba haka kawai suke ba amma masu buƙatar su shigar da nasu abin na son zuciya a cikin addini za su yi amfani da wannan lungu kamar da na kira shi lungu inda kun fahimci abin da nake nufi yau alaikum assalam wannan nau'in yawa shari'a ita ce ma'aunin wannan nau'in na ilimin ilhama in aka zo da wani wata fahimta in ta saba wa shari'a to sai a watsi da ita yanzu mutane nawa ne mutum zai je kuya a daki a irin masu khalwa da ake cewa mutum ya kuya ya kwana da kwanaki ba abinci ba abin sha ya zautu ko hankali ma ya nemi rabuwa da shi sai fara wasu maganganu gashi mahaukaci amma kuma yana da awar cewa Allah ne ya gaya masa wasu abubuwa kun fahimci wannan abu yawa to wannan dole abin da za a yi shine a auna wannan maganganun da ya zo da su ba zai yiwu a ɗauki magana kawai kai yau Allah ya gaya maka abu kaza kuma gobe ya gaya ma wani daban a ce wannan shehin mai bin wannan hanya ba zai kai ziyarar shehu nan wani gurin ba duk a ce Allah ne ya faɗi waɗannan dokokin ba zai yiwu ba Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mana ƴan uwantaka duk musulmi dan uwanka ne yaushe za a saukar da wannan kuma shi ma wani ne shi ma aka gaya masa cewa kar a kai shehu nan hanya kaza a ko dariƙa kaza su ziyara in kana wannan ba za ka yi wannan ba in kana wannan ba za ka yi wannan ba duka a aje su a kama dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan tsira yake na fata mun gane dan haka ma'aunin komai shine a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuma dama yin din waɗannan abubuwa ya kamata in wasu ƙara fahimta ilhama ko fahimtarwar da mutum za a yi masa ta irin waɗannan abubuwan mutum ma ya ji abu ya fahimci wani abu ana yi wa mutanen kirki ne ta hanyar wannan ma ilimin da zaka je yanzu misali Umar radiyallahu ta'ala anhu wannan shine ma asalin abin da yasa Ibn Taymiyyah ya kawo mana wannan magana so yake nuna mana mutum koda ya tabbata ana masa ilhamar Allah na ilmantar da shi wani abu to akwai lokutan da yake dacewa akwai lokutan da baya dacewa kuma ko me yazo da shi ana auna shi ne da shari'a mun gane wannan to idan irin su Umar wata rana sun faɗi magana ga hadisi da muka ji akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in duk da wannan abun ya tabbata Annabi ya faɗa akan Umar radiyallahu ta'ala anhu amma duk da haka kuma zai kuskure wata rana ya faɗa abin da za a ga ba haka yake ba to wani wanda bai kai Umar ba min babin aula azo a ce kawai an karɓi magana sa ba tare da ma'auni ba kun fahimci zancen shine ma asalin dalilin da yasa malami ya kawo mana wannan magana to mu je sai ce wa mukashafatun yace fa afdalu haula'i fi hadhihi al-ummati ba'da abi bakr umar ibn al-khattabi yace to masu irin waɗannan maganganu da Allah wato waliyai na Allah da Allah yake kimsa musu wata fahimta bayan annabawa ko a wannan al'ummar kai wanda yafi kowa shine abubakar sannan sai umar radiyallahu ta'ala anhu a wannan harkar fa inna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar domin ko a wannan al'ummar wanda yafi kowa daraja shine Abu Bakr sannan Umar Allah ya ji kan Ibn Taymiyyah yana nanata waɗannan abubuwan ba dan komai ba dan ya nuna mana muhimmancin me cewa duk abin da zamu yaddafa ane wa wani waliyi to dole mu yadda cewa babu fa waliyin da yake waɗannan mutum biyu in su a zaman da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin yanayin da suka fahimci addini ba a zo ana cewa an fito da dariƙar Abubakar ba ko kuma jin dariƙar Abubakariya ko dariƙar Umariya in ba a kafa dariƙar Abubakar ba a kafa dariƙar Umar ba to wani wali ne kuma za a kafa dariƙar sa a sa mata suna kuma har ta saba wa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma shi wannan zancen yawa shi yasa yake nananta mana wannan babu wani wali da yake Abubakar babu wani wali da yake Umar amma ba a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bu Abubakar da Umar ba duk wanda yazo da magana da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a aiki da ita ballantana ma wanda babu tabbas cewa wali ne kun ga su waɗannan mun tabbatar da waliyan Allah ne dan a al'umma nan ba wanda ya kai su ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah ya ba mu labari radiyallahu anhum wa radu anhu wannan ya isa zaman mutum wali mun gunci wannan abu to Allah ya sa mu Allah ya kyauta mana yace wa qad sabata fi sahihi ya tabbata cikin hadisi sahihi kamar da yazo ko yana nufin ko Bukhari ko Muslim ta'ayinu Umar ambata Umar da ayyana shi bi annahu muhaddathun fi hadhihi al-umma cewa shi muhaddath ne ana bashi labari shi ne ma'anar muhaddath a cikin wannan al'umma din kamar da yazo a cikin Bukhari hadisi 3655 fa ayyu muhaddathin wa mukhatabin furida fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa Umaru afdalu minhu kun ga abin da ke ga mana abin da Ibn Taymiya yake so nuna mana kenan duk wani muhaddathi wanda ake baiwa labari wanda zai ce an kimsa masa wani ilimi duk wani wanda zai ce an yi masa magana wata magana ta zo masa yaji an yi masa ilhama wanda aka farlanta shi aka kaddara cewa akwai shi shine ma'anar furda furda bi ma'ana kuddira aka kaddara cewa a wannan al'ummar ga wani waliyi a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa Umaru afdalu minhu to Umar ya fi shi a lissafo duk waliyan duniya da wannan zai ce wani wali ne mai hanya wani ma wali ne wani ma wali ne to bai kai Umar dan Khattab ba kun fahimci wannan yawa Abubakar ne kawai sama da shi a duk waliyan duniya to sai yace wa ma'a hadha amma duk da haka fa kana Umaru radiyallahu ta'ala anhu yaf'alu ma huwa alwajibu alayhi duk da haka zamu ga Umar yana aikata abin da yake wajibi ne a kansa kun fahimci wannan zancen ba a taba samun ran da Umar zai ce to yau ni an dauke min sallah ba kamar yanda ya zaka samu yanzu wani zai ce ai shi yanzu an dauke masa ma sallah ko yanzu ya ce ya gafarta wa mutanen gari kaza ko duk wanda ya masa da'a ma ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba ba sai yayi haji ba haji kauyanci ne wannan kafirci ne mutum yace ya sauke wa kansa ibada ba zai bauta Allah ba yanzu ya kai wani matsayi sama Allah ya yadda da shi ya dauke shi wali ne don haka yanzu an sauke masa ibada babu duk walittakar mutum ba zai kai Umar ba Umar kuma yana sallah yana azumi yana zakka yana jihadi yana yin kuskure ku gane wannan zancen ko ba ku fahimta ba yawa to shine yake fadin cewa wa ma'a hadha fa kana Umaru yaf'alu ma huwa alwajibu alayhi fa ya'ridu ma yaqulu lahu sai ya bijiro da abin da yakan auko masa a zuciya ala ma ja'a bihi ar-rasul ya kwatanta shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fataratan yuwafiquhu wani lokacin ya dace da abin da annabi ya zo da shi fa yakunu zalika min fada'ili Umar wannan sai ya zama yana daga cikin falalolin Umar a ce kai aiko Umar ya dace da abu kaza da Allah madaukaki ya ce mun gane wannan yace kama nazala alquranu bi muwafaqatihi ghayra marratin kamar yadda alqurani ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dace da ra'ayin Umar Umar zai ce ya rasulullahi ni ko ina ganin ina ma mu yi kaza sai Allah ya saukar da aya ya karfafi zancen Umar kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa an yi wannan ba sau ɗaya ba kun ga lokacin kamammun yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ya za a yi da su ko Abubakar ya ce a karbi fansa a kyale su Umar ya ce gaskiya a karkashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ra'ayin Abubakar cewa a karbi fansa sai Allah ya saukar da aya ba haka yake mata a yi hatta yufkhina fil ardi ko ba haka bane aka saukar da aya ta dace da ra'ayin Umar an yi wannan kuma lokacin hijabi mutane sukan shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi magana da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da riga su Umar ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi me zai hana matan ka saboda darajar su da girman su a daina zuwa kai kowa ya shiga musu haka. Allah sai ya saukar da aya cewa su rika magana min wara'i hijab. Kun ga waɗannan abubuwa duka su ake cewa muwafaqatu umar. Muwafaqat ma'ana dacewa da Allah ya yi wa Umar radiyallahu ta'ala anhu a hukunce. Kun bamshi wannan? To duk da haka shi idan ya samu irin wannan ba dogaro yake da kansa cewa aini muhaddath ne, ilhami ake mun, Allah ya yadda da maganganuna, don haka ku zo ku yi mini da'a, ku bauta mini, sannan bautar ku ta je gun Allah. Allah bai sa mutane, Annabi Umar ka bai sa mutane sun bi shi a irin wannan tsari ba, bal duk abin da ya samu ma sai ya gitta shi ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gwada ya gani ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Ina fata kuna fahimtar zancen. Yau ga misali zai kawo mana, ban sani ba lokaci ko zai isa mu gama shi, dai yana da tsawo maganar sulhun Hudaybiya. Sai sai fa ya'ridu ma yau mun yi wannan ko bi muwafaqati ghayra marra, yace wa wafaqa rabbahu ghayra marra, ya kuma dace da ubangijinsa, ma'ana da abinda Allah ya hukunci da shi ba sau ɗaya ba, a hukunce. Yace wa taratan yukhalifuhu, to kun ji wani lokacin kuma Umar zai zaɓi abu sai abin ya zama ba haka ba. Idan da waliyi ma'asumi ne, ai kaga ba za a yi haka ba, ko ba haka bane? Ashe wannan ya nuna waliyi ba ma'asumi bane. Yawwa, sai sai wa taratan yukhalifuhu fayarji'u Umaru an dhalika, sai Umar ya dawo daga wannan ra'ayi ya fasa shi ya ajiye. Kama raja'a yawmal Hudaybiyyah, ce kamar yadda aka yi ranar Hudaybiyyah, lamma kana qad ra'a muharabatal mushrikin, yayin da shi Umar yana ganin ya kamata a yaki mushrikai kar a dawo. Wal hadithu ma'rufun fil Bukhari, wannan hadisi yana nan sananne ne a cikin Sahih al-Bukhari wa ghairihi, da wani hadithin ma ko wani littafin hadithin ba Bukhari kawai ba. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, a qissar Hudaybiyyah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya itamara sanata 60 min al-hijra, a shekara ta 6 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi umara, ko yayi umara tare da sahabbai. Wa ma'ahu al-muslimuna nahwa 1400, mutum 1400 sahabbai haka suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa humul ladina bay'uhu tahta ash-shajara, sune suke mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin bishiya. Wa kana qad salaha al-mushrikeena ba'da muraja'atin jarat bainahu wa bainahum, kuma yayi musalaha, in an ce salaha yayi sulhu da su mushrikai, ba'da muraja'atin, bayan kai kawo da aka yi tattaunawa, shine muraja'a, wannan ya fada, wannan ya dawo da magana, wannan ya fada, wannan ya dawo da magana, shine muraja'a. Jarat bainahu wa bainahum, wadda ta gudana tsakaninsa da su, ala an yarji'a fi dhalika al'am, akan cewa ma'ana suka yi sulhu akan cewa ya koma a wannan shekara, wa ya'tamira min al'am al-qabil, yazo yayi umara a shekara mai zuwa. Ai mun san wannan kissa dai ko? Yawwa. Wa sharata lahum shurutan, kuma sharɗanta musu sharuɗa, ko wa shurita lahum, na'am, wa sharata lahum shurutan, shi wakilin mushrikai ya sharɗanta wa musulmai sharuɗa, fiha, a cikin wannan sharuɗa din akwai nau'u ghadadatin, akwai wani nau'i na kaskantawa, alal muslimina ga musulmi, fi zahiri, a zahirin abu. Fashaqqa dhalika ala kathirin min almuslimin, sai wannan abu ya girma, musulmi da yawa abin nan ya girma a kansu, suka kasa haƙuri. Wa kana Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa kuwa sallallahu alaihi wasallam sun fi sanin menene daidai, haka ne? Wa ahkamu, kuma su ne suka fi hikima, bima fi dhalika, da abin da ke cikin wannan min almaslaha, sun fi kowa sanin me ke cikin wannan sulhun da aka yi cewa akwai maslaha a ciki. Allah ya san wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan, amma musulmi sauratin da basu sani ba sun yi istihadin su, sun faɗi cewa ya za a yi mu yadda da wannan kaskanci, kamar da Umar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wannan. Bari mu ji. Wa kana Umaru fi man kariha dhalika, Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka ƙi wannan abin da ya faru, basu ji daɗin me ya faru ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai umara, mushrikai suka ce a basu yadda ba, sai dai a koma sai baɗi. Ai kaga akwai kaskanci da jin damuwa, ko ba haka bane? Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ransa ya bace, shi bai so a yi haka ba, ya so kawai a yaƙe su ma auka cikin garin duk abin da za a yi. Amma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ba haka za a yi ba, kuma Allah, ra'ayin da Allah madaukaki ya saukar daidai shine a haƙura a tafi din. Kaga kenan, ashe nan ba a dace da ra'ayin Umar a wannan gumba. Kun ba shi zancen? Shine misalin da yake so ya kawo. To shine ce hatta qala lin nabi, har sai da Umar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah, alasna alal haqi, wai ba mu ne akan gaskiya bane ya rasulullah? Ina tambaya, mu ne fa akan gaskiya, ya zamu bari irin zafin nan dai? Yawwa, wa aduuna alal batili, ba abokan gaban mu bane akan ƙarya, mu kuma akan gaskiya ya rasulullah? Qala bala, annabi yace masa eh haka ne, mu ne akan gaskiya, abokan gaban mu kuma su ne akan ƙarya. Qala, sai Umar yace, afalaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, wanda aka kashe a cikin mu ba dan aljanna bane, su kuma wanda aka kashe a cikin su ba dan wuta bane? Qala, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hakuri yace masa bala, haka ne mana. Qala, sai yace fa alama nu'ti ad-daniyata fi dinina, fi dinina, to ya rasulullahi, dan me zamu bada kaskanci a addinin mu, a kaskanta mu haka a ce ba zamu shiga maka ba? Kagare ya baci ko ba ka bane? Lan Umar ya baci, bai ji dadin a ce an koma din nan, ba ai wannan umara ba. Fa qala lahu an-nabiy, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, inni rasulullah, ni fa ni ne manzon Allah, wa huwa nasiri, kuma Allah ne mai taimako na, wa lastu a'sihi, ni kuma bazan saba wa Allah ba. Kuma biyo nan can, thumma qala, sannan sai yace, afa lam takuntu hadithuna, Umar dai ya ci gaba da magana fa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ya rasulullah, baka bamu labari ba, anna na'til baita wa natufu bihi, kafa bamu labari cewa zamu zo dakin Allah kuma zamu dawafi. Kaga ashe ya kama wani abu da annabi ne ya faɗa a baya. Yawwa, kai ka gaya mana fa cewa zamu taho dakin Ka'aba zamu dawafi, tunda ka gaya mana ko Allah ne ya gaya maka, ashe ya za'ai kuma a ce mu an maida mu? Kaga zai hankalinsa zai tashi kamar abun ba da gaske bane kenan, annabi ku baya ƙarya. Kun fahimci wannan zancen? Yawwa. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala, ee na gaya maka. Qala, afa qultu laka annaka ta'tihi al'am, shin na gaya maka cewa zaka zo dakin Ka'abar kuma kai dawafi bana? Bana na ce maka zaka yi? Ai ban ce ma bana ba, na ce zamu je dakin Ka'aba kuma zamu yi dawafi, amma ban ce ma bana za'ai ba. Kun ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Qala, sai yace la, eh baka ce ba. Qala, sai yace innaka atihi, na gaya maka lalle kai Umar zaka je dakin Ka'aba, wa mutawwifun bihi, kuma zaka yi dawafi a dakin Ka'aba. Ko da wannan zancen zaka fahimci cewa Umar radiyallahu ta'ala anhu wannan abin da yayi da sabo yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma ba zai gaya masa wannan magana ta ƙarshe ko? Masu kallon wannan kissar a matsayin cewa to ba gashi nan ba Umar din ya saba wa annabi, har cewa suke bashi da hankali, ya gaya wa annabi magana, annabi yana faɗa yana mayarwa saboda rashin kunya, haka wani malami yake faɗi na shi'a. Saboda su yadda suke kallon abun, in dai sun tsani mutum, to duk ko alheri za su karanta, to za su fidda sharri daga cikin wannan alheri. To shi ne sai yake cewa, kun ga wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa a ƙarshe cewa zaka je shi, ya kai Umar zaka je ɗakin Ka'aba kuma zaka yi dawafi a ɗakin Ka'aba. In Umar ya yi ridda, za a gaya masa wannan zancen? Za a gaya masa cewa za ka je ɗin, ma'ana zai Allah ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yana cikin waɗanda za a dawo baɗin a je da shi kuma a yi ɗawafin tare da shi, ashe yana nan a cikin mutanen kirki. Kun fahimci wannan abu? Komai kake karanta da Allah a riƙa yin adalci, ana karanta shi da ido biyu kuma idan adalci. Allah maɗauki ya taimake mu. Yace fa zahaba Umar ila Abi Bakr, zancen ma fa bai ƙare ba fa. Umar sai ya tafi gun Abubakar. Fa qala lahu mithla ma qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai, fa qala lahu mithla ma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sai Abubakar ya gaya wa Umar irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abu, shi Umar din. Kun gane? Wa radda alaihi Abubakar mithla jawabin nabi. Ai, sai kai shi Umar ya gaya wa Abubakar irin abinda ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Abubakar ya gaya wa Umar irin amsar da Annabi ya bai wa Umar din. Kun gane zancen? Walam, kuma bari ku ji wani abu. Walam yakun Abubakar yasma'u jawaban nabi. Abubakar baya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin, bai ji amsar da Annabi ya gaya wa Umar ba sallallahu alaihi wasallam, amma da ya tashi bai wa Umar amsa, sai ya bashi amsa irin yadda amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Ku ga shi wannan kuma ya nuna me? Falalar Abubakar din kuma gaba ɗaya ma akan Umar. Saboda shi da ya tashi, kamar yadda za mu ji abin da Ibn Taymiyyah ya mana bayani mai kyau kuma a wannan babi, to gashi kuma an ce mana lokaci yayi a tsakiyar kuma zancen muke. bai kamata a gutsune shi ba. Na'am? Ai mene? Haka ne, to ai zai fita daga abin da kuke bukata ko? Na'am. Ai mene? Eh. A gama wannan daga ba sai a dawo a rereye sai a ci gaba. To mu tsaya mu kai kusa da inda zai dace da tsayawa din. Ai kuna fahimtar zancen. Umar ya ji kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaza da kaza da kaza. Ya sake dawowa ya tambayi Abubakar. Shi ma Abubakar ya bashi wannan amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Ah kuma Abubakar bai ji amsar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana a ce daga nan ya samu tasa fa'idar. فكان ابو بكر اكمل موافقه لله وللنبي من عمر kunga abubakar anan ya wato kamalar ko kuma a ce muwafaqar da yayi da hukuncin Allah muwafaqar da yayi da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi kamala tafi cika da ta umar tafi ta umar mun gane wannan wa umar radiyallahu ta'ala anhu raja'a an zalika shi kansa umar ya tuba ya dawo daga wannan zance ma'ana ya aje wancan magana ya bi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cewa to dole shikenan sai ai hakuri sai a koma bari ma ku ji yace wa qala har yace wannan bukhari ne ya ruwaito shi da lafazin wannan lafazin haka yace yace fa amiltu lidhalika a'mala yace wallahi sai da nayi ayyuka masu yawa akan wannan abu me yake nufi da wannan yana nufin sai da ya ayyuka yana kaffara yana neman Allah ya yafe masa wannan irin abin da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fa annabi sallallahu alaihi wasallam din shi bai dauki cewa yayi wani sabo da ya kamata a tsine masa ba har ya gaya masa ma yayi masa busharar badin da shi za a zo a dawo fa kun gane wannan amma duk da haka saboda tsoron Allah irin na Umar yace wallahi sai da nayi azumi shekara da shekaru ina azumi ina neman Allah ya yafe mini wannan abin da nazo na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai da na yantar da bayi da yawa sai da nayi sallolin nafilfilin dare da yawa domin kawai Allah ya kankare mini wannan abu inji Umar radiyallahu ta'ala anhu to sai mu tsaya anan insha Allah darasin gaba sai mu tashi kan wannan fa amiltu lidhalika a amalan din ko yawa Allah mu yake samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani ya kara mana fahimta ya kara mana tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna fata kuma Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya taimake mu ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tsare mu daga sharrukan zamanin nan da abubuwa duk da suke aukuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu hadin kai da tabbata akan hanyar daidai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan aiko sanarwa ko sanarwa to sanarwa shi Dr. Rabi'u ya yana bada uzuri ga ƴan uwa cewa karatukansa na yau da gobe ba zai samu ba sakamakon baya gari dan haka sai wani mako insha Allah an ji aiko ayi